Cikin wata sanarwa mai dauke da sanya hannun sakataren jam'iyyar na kasa Farfesa Adewale Oladipo jam'iyyar PDP ta buƙaci hukumar EFCC da ta gaggauta saka mata kakakinta Mr. Olusemetu da ake zargi da halasa kuɗin haram sama da naira miliyan 2000. PDP ta ce Kame Olusemetu bai zama ta da mamaki ba ina kai la'akari da irin barazanar da tace ya ta fuskanta daga APC da ma gwamnatin tarayya da PDP tace ta shiga rudani da kuma ke kokarin rufe bakin yan adawa. Na tuntube mataimakin kakakin jam'iyyar PDP na kasa Barista Abdullahi Jalo kan wannan kame.
PDP ta shafa dan matsayinta akai cewa lalle muna goyon bayan hana cin hanci a Najeriya. Shi na Olusemetu ga kansa da aka yi abinda ya kamata kowa ya sani cewa in an kama mutum ya kasa kai shi kotu kada shi ga awa 24. Ai babu wanda zai ce mata an same shi da laifi. Ai kotu ne take da wannan hukumi. Mu jira mu ji kotu me za ta yi. EFCC ai ba kotu bane. Maganganun cikin gari kuma ba kotu bane. Ai akwai patanci. Mu jira mu ga kotu me matsayinta.
Amma Barista shi National Secretary ya ce wannan kama Olusemetu da aka yi bita da kulli ne. Me zaka ce akan wannan matsayi na Secretary Jami'ar ku na kasa baki daya?
To ai ba zai yiwu yana fadan wani abu ina fadan wani abu ba Hassan mai na kaina. Tunda an kai Olusemetu kotu na tabbatar kotu za ta yi adalci a ji matsayin kotu. So bana son ya fadi magana shi Professor Wole Oladipo ni fadi wani magana daban tunda ni ina kasarsa ba zai zama na abu mai kyau ba.
Ita dai gwamnatin tarayya ta sha jaddada cewar yakin da take yi na cin hanci da rashawa a kasar irin na kan mai uwa da wabi ne, inda ko da a baya kaɗan sai da shugaba Muhammadu Buhari ya ce kar kowa ji tsoronsa, amma duk wanda ya san ya tafka aika-aika to ya kuka da kansa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kuda sanu kai